Babban jojin Najeriya mai shari'a Walter Onohan ya tabbatar da sahihancin zaben gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da aka gudanar a shekara ta 2015. Dama dai wani dan uwan tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ne. Mai suna Mustapha Babangida ya garzaya kotun kolin Najeriya inda ya nemi da a soke zaben gwamnan jihar Niger domin ba shi damar shiga zaben fidda gwani na jam'iyyar su ta APC. Da yace tun da farko jam'iyyar APC ta hana shi shiga duk kuwa da cewar ya biya kudin fam na shiga takarar. Lauyan da ke kare gwamnan jihar Niger da ma jam'iyyar APC Yunusa Ustaz Usman San ya ce sun yi godiya ga Allah akan nasarar da suka samu.
Alhamdulillah. Wow, kaga tuntuni Supreme Court take idan baka yi zaben primary ba, baka da yanci kace ainihin election na governor da ake yi a nullify nashi. Kama wannan ya sai form din ko primary din ba clearin ne shi yayi ba. Ya zaka ce a rusha duk zabe da yake hade na governor ayime.
Manyan jami'an gwamnatin jihar Niger ne dai suka cika harabar kotun kolin a lokacin yanke wannan hukunci. Kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Vatsa na daya daga cikin su.
Kuma kajin yanda kotu ta yi bayani akwai matakin da ya kamata ya dauka da yawa bai dauka ba, domin kotu ta yi bayani cewa bai primaries ba. Baka yi primaries ba, ya zaka shigar da kara ta wani hanya aka hitar da kai?
Ga ku kaman karfa da kuka yi mashi a can farko ya hana shiga
taka. Ba karfan da aka yi mashi ba. Ai party ga sunan duka suna nan. Kuma lokacin na tuna ni ina party, ina public secretary na party, ya je ya biya ka dawo an ce an rufe hanya, domin ai akwai ka'ida lokaci kaza za a yi bu kaza, lokaci kaza za a yi bu kaza, ka zo a makare.
Mai kalubalantar zaben gwamnan jihar Niger dai Alhaji Mustapha Babangida bai halarci kotun ba. Barista MN Muhammad shine lauyan da ke kare shi ga abin da yake cewa.
Mu muna duba cewa idan aka cewa mutum da ya biya ma party kudin waje miliyan 4, sama da miliyan 4, ya kuma je ya biya kudi na register na local government kuma member ne na party din, mu muna gane da cewa a section 87 da yake cewa shi mutum da bai yi primaries din ba bai da dama ya kawo kara a gaban court. Mu muna gane kaman cewa wannan bai dace da law ba.
Wannan court ita ce kaman kotun Allah ya san meye matsayin ku kenan.
Ba mu da wani damuwa akan aka, saboda duk abin da doka ya ce ka gani ba mu da ja.
Nasarar da gwamnan Niger ya samu a wannan shari'a dai ta kawo ƙarshen zaman zulumi da magoya bayan gwamnan suka dade suna yi akan wannan badakala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.